su bello
rini a dangare
ba a gaba da gaba da kai a kai bello
rini a dangare
ga inuwar mu mai maganin juwa bello
rini a dangare
kana da nutsuwa sannu adali bello
rini a dangare
baiwa da ilimin sai ta hankali bello
rini a dangare
happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday Mr. Bello
happy birthday happy birthday happy birthday Mr. Bello
amma kaza su barka
happy birthday
amma kaza su barka
happy birthday
ku bangi dan sarauta
happy birthday
da galo kan huta
happy birthday
ya alwala da bucha
happy birthday
jinin ku sirra bauta
happy birthday
ranar biyan bukata
happy birthday
jimaki wa fata da banda mota barke idan ka zai kota bello
happy birthday
Mr. Bello
happy birthday
Mr. Bello ka zama shakallo
dan sarki
mai zuwa bello
dan sarki
mai haƙuri bello
dan sarki
za mu dafe lilo
dan sarki
dan biyo shillo
dan sarki
share na dan fillo dare mawutar bawa
sa'adi
ado mafarin kawa
sa'adi
abarwa mata shewa
sa'adi
stabella gugan karfe faruwa ta faru shekaru sun karu mun ka babban garo al'umma sun jero yanzu ba mai daro
Mr. Bello
ka koran kowa
Mr. Bello
dan gugun sai zawa